Cikin jeji ga rake masara da shinkafa ga doya ma mun tuna mun kawo ga dankali araha da kuma gwaza ga shanu muna kiwo da awaki Lord I give you my harvest and praise for you have done me well in the land of the living you have taken my hunger and shame So everything I have, I dedicate it unto you. Ga amfanin da mun samu a cikin jeji. Ga rake masara da shinkafa. Ga doya ma mun tona mun kawo. Ga dankali araha da kuma gwaza. Ga shanu muna kiwo da awaki. Ga amfanin da mun samu a cikin jeji. Ga rake masara da shinkafa. And praise for you have done me well in the land of the living you have taken my hunger and shame so everything I have I dedicate it unto you the Lord say eh. Eh. If you love the Lord say eh. Hey. Eh. If you love the Lord say Jesus. Stop. All right, say Jesus is my Savior.
Jesus is my Savior.
Jesus is my Savior.
Jesus is my Savior.
He shock you.
He shock me.
He shock you.
He shock me.
Jesus is my healer.
Jesus is my healer.
Jesus is my healer.
Jesus is my healer.
He shock you.
He shock me.
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 Talk. Mutapa.
Kunara tapawa.
Mutapa.
Kunara tapawa.
Mutapa.
Kunara tapawa.
Mubota.
Kunara mutawa.
Mubota.
Kunara mutawa.
Mutapa.
Kunara tapawa.
Mutapa.
Kunara tapawa. Da amfanin da mun samu a cikin jeji. Ga rake masara da shinkafa. Ga doya ma mun tuna mun kawo. Ga dankali araha da kuma gwaza. Ga shanu muna kiwo da awaki. Ga amfanin da mun samu.